A yau a bangaren labarin wasannin namu daga nan dandalin BOA za mu leƙa ne bangaren wasan sada zumunci tsakanin ƙasa da ƙasa da aka yi, inda kungiyar kwallon kafa ta kasar Saudi Arabia a jiya suka ƙorje gumi da Latvia. Saudi Arabia ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta Latvia da ƙwallo biyu da ban haushi. A yau kuma za a kara a sauran wasannin na sada zumunci tsakanin ƙasa da ƙasa, inda kungiyar kwallon kafa ta kasar Congo za su ƙorje gumi da kungiyar kwallon kafa ta Benin da misalin ƙarfe 3:30 na yamma agogon Najeriya, Niger kamar da kasar Chad. Sai kuma kungiyar kwallon kafa ta kasar Iceland su ƙorje gumi da Czech Republic da misalin ƙarfe 4 sauran kuta na rana agogon Najeriya, Niger kamar da kasar Chad. A wasan sada zumunci a yau za akwai wasan za tsakanin kungiyar kwallon kafa ta kasar Nicaragua da kungiyar kwallon kafa ta kasar Republican da misalin karfe 10 na dare agogon Najeriya, Niger kamar da kasar Chad. Har ila yau a wasan sada zumunci tsakanin club da club kuwa a yau za a buga wasanni da dama. Ga wasu daga cikin wasannin da za a buga: kungiyar kwallon kafa ta Alaves za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Bobo, sai kungiyar kwallon kafa ta Sparta Rotendas ɓarje gumi da FC Bolenda, yayin da kungiyar kwallon kafa ta Dinamo Fachivo za su karɓi bakuncin kungiyar kwallon kafa ta Rad Belgrade, sai kungiyar kwallon kafa ta Borussia Mönchengladbach su fafata da Armenia. Idan muka leka abubuwan da ke faruwa a kungiyoyin kwallon kafa na duniya, musamman a nahiyar ta Turai, a kasar Ingila kungiyar kwallon kafa ta West Ham United ta bayyana sunan tsohon kocin Everton da Manchester United David Moyes a matsayin sabon kocin kungiyar, wanda zai ja ragamar kungiyar a kakan wasar ta bana. Moyes zai mai gurbin tsohon kocin ta ne mai suna Slaven Bilic, wanda kungiyar ta kora a ranar Litinin da ta gabata sakamakon ya kasa tabuka wani abun a zo a gani a kungiyar. Kungiyar ta bayyana koransa ne bayan da kungiyar kwallon kafa ta Liverpool ta bi ta har gida, ta doke ta kwallo 4-1 a gasar Premier League din kasar Ingila na bana na shekara 2017 zuwa 2018 a wasannin mako na 11. David Moyes zai fara aikinsa a kungiyar kwallon kafa ta West Ham ne na farko a wasan da kungiyar za ta yi tsakaninta ta kwararta kungiyar kwallon kafa ta Watford a wasannin mako na 12 na Premier League din kasar Ingila, inda West Ham da yanzu haka ta yi wasanni 11 a bangaren Premier League din kasar Ingila, ta samu nasara a wasanni 2 kacal, inda ta yi kunnen doki a wasanni 3, ta samu rashin nasara a wasanni 6. A yanzu haka dai kungiyar tana mataki na 18 ne da maki 9 kacal. Iya abin da ya sauka kenan daga nan dandalin BOA. Who tell I just?